الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 21 wanda zamu gabatar a yanzu insha Allah litafin al-adabul mufrad litafin da yake karantar da ladabbin musulunci wanda al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ya rubuta malamin da ya rasu hijirana da shekara 256 shekarasa 1180 daga rasuwansa a yau rahimahullahu ta'ala wannan darasi ya kunshi babi na 73 zuwa babi na 79 yana karantar da mu falalan riƙon maraya za mu ci gaba daga hadisi na 122 al-imam al-bukhari yace babu fadli man ya'ulu yatiman babin da yake karantar da falalan wanda yayi rikon maraya idan aka ce ya'ulu yatiman yunfiqu 'ala al-yatim wanda yake ciyar da maraya ya fara gabatar da wannan babi saboda sashin kyautatama waɗanda suke da buƙatu al-ihsan ila dawil hajati kyautatawa ga waɗanda suke da buƙatu a cikin mutane a wannan gefe babu kyautatawar da tafi lada a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kyautatawa ga maraya duk wata kyautatawa da zaka yi ga dan adam indai kyautatawa ce ga mutum kyautatawar da zaka yi ga mutum babu kyautatawan da tafi a ce kayi ta ga wanda ke maraya shine kyautatawa mafi daraja babu shakka a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yasa Ibn al-Qayyim al-Jawziya a littafin sa Kitabur Ruh shafi na 142 Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya ba mu formula na sadaka sadaka tana da formula yana cewa afdalus sadaqa ma sadafat hajatan min al-mutasaddiqi alayhi idan kana tambayan sadakan da tafi lada ita ce sadakar da ta dace da buƙatar wanda aka yi masa wato sadakan da kai ga mutumin da yake tsananin buƙatar irin wannan abin da ka bashi to wannan sadakan tafi lada wa kana da'ima mustamirra kuma sadakan ya zama ba lokaci guda ba idan kai wannan sadaka ya zama amfanin ta ya tawama yana gudana har abada wannan ita ce formula na sadaka karka ce ai sadakan kamar yadda babu shakka akwai hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka ayyana abubuwan da mutum zai yi wanda ya fi lada ta wajen sadaka. Abba Ibnul Qayyim ya ce da za ka tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wuri guda ka yi nazarinsu za ka fahimci abin da manzon Allah yake nufi shi ne sadakan da ta fi lada ita ce sadakan da amfaninta ya dace da bukatar wanda aka masa. Amfanin sadakan ya dace da bukatar wanda aka masa, sannan wannan sadakan kada ya zama na lokaci daya gaba za a sake, a'a, wa kanat da'imatan mustamirra. Sadakan idan an yi ta ta zama ta dawwama, kaga ta katse mai damuwa, ta yanke masa bukatarsa, sannan kuma wannan bukata bata sake dawowa gare shi ba har abada. To wannan ita ce sadakan da ta fi lada a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya fara da babi akan kulawa da maraya. Wato hikimar ita ce idan ma kana neman ka san menene dan adam zai yi ta wajen hidimar dukiya, ta wajen taimako ga bayin Allah, wani taimako ne mutum zai yi wanda zai fi samu lada a kansa? Al-Imam al-Bukhari yace to shine taimakon da zaka yi shi ga maraya, domin in ka lura maraya shike da bukatar taimako. Wannan taimako da zaka yi na rikonsa, ka yanke masa damuwarsa, idan har aka cimma sa'a ya zama kayi kyakkyawan riko gare shi har zuwa balagansa, to shikenan wannan yaro damuwarsa ta kau gare shi har abada. Wannan ya dace da ainihin bayanin Ibnul Qayyim al-Jawziyya, Allah madaukaki ya masa rahma. Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin 131 don ya kafa hujja da falala game da rikon maraya. Me ya hujja? Haddasana Isma'il bin Abi Uwais. Al-Imam al-Bukhari ya ce al-Imam Isma'il bin Abi Uwais, mun gabatar da bayani akan wannan malami a baya cewa dan innar al-Imam Malik ne. Dan innar wato al-Imam Malik kawu yake gare shi. Al-Imam Malik kawu yake ga al-Imam Isma'il bin Abi Uwais. Wato al-Imam Malik yana wane ga mahaifiyar Isma'il bin Abi Uwais, kenan al-Imam Malik ya zama kawunsa. Wa malikun khaluhu. Al-Imam yace qala haddathani Malikun. Al-Imam Malik ya karantar da ni. Inji shi al-Imam Isma'il bin Abi Uwais. Yace kawunsa al-Imam Malik ya karantar da shi wannan hadisi, an Thawr bin Zaid an Abil Ghaythi. Ya karbo hadisin wajen Thawr bin Zaid, shi kuma ya karbo wajen Abul Ghaythi. Abul Ghaythi sunansa Salimun Al-Adawi. Al-Imam Salimun Al-Adawi tabi'i ne. An Abi Huraira, shi kuma ya karbo hadisin wajen Abu Huraira. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace as-sa'i 'ala al-armalati, mai saurin taimako ga mace mara miji. Al-armala ita ce matar da ba ta da miji, mai saurin taimakonta. Don haka yasa annabi ya yi amfani da kalmar as-sa'yu, iza nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au. As-sa'yu, mai saurin ya biya bukatar mace mara miji, wato matar da take ta kaba kenan, matar da mijinta ya rasu, matan da mijinta ya rasu, wanda ke kulawa da ita yanzu babu shi a duniya, kaga tana cikin damuwa, wanda ke saurin ya biya mata bukatarta. Wal masakin, da mai saurin ya biya bukatun talakawa. Kal mujahid fi sabilillah, yana kamar mai jihadi a hanyar Allah. Wa kal ladhi yasumu an-nahar, kuma yana kamar mutumin da ke azumin yini. Wa yaqumu al-layla, kuma yana tsayuwar dare. Wato ladansa, ladan mutumin da ke kokarin taimakon mata da suke cikin takaba, kuma koda sun gama takaba ne, matan da ya zama ba ta da aure, mijinta ya rasu, tana neman taimako, ya zama Allah ya nufa ka iya agaza mata. Haka ma talakawa, wanda ke kokarin taimakon talakawa, ladansa kal mujahid fi sabilillah, kamar wanda ya tafi yaki ne. Wa kal ladhi yasumu an-nahara wa yaqumu al-layl, ladansa kamar wanda ke tsayuwan dare ya azumin yini. Hadisin nan yana sahihul Bukhari, yana aljami'u sahih, wato sahihul Bukhari kitabun nafaqati babu fadlin nafaqa alal ahli a wurare da yawa. Haka kuma sahihu Muslim kitabu zuhdi wal raqa'iq babu al-ihsan ila al-armalati wal miskin wal yatim, hadisi na 2982. Amma wannan riwaya da ta zo cikin al-adabul mufrad ta bambanta da wadancan riwayoyi da suke cikin al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari da kuma sahihu Muslim. Amma duk da haka wannan riwayar ita ma ta inganta, tana silsilatu sahiha, hadisi na 2881. Waqtasara Abu Qurra Musa bin Tariq ala riwayat Malik, akwai wata riwaya domin wadanda suka dauki wannan hadisin daga wajen al-Imam Malik suna da yawa. Almajiran al-Imam Malik wadanda suka karanta wannan hadisin suna da yawa. Akwai riwaya ta Abu Qurra Musa bin Tariq, riwayarsa sabanin riwayar da tazo nan, riwayar Abul Gaisi Salim al-Adawi, riwayar Isma'il bin Abi Uwais an Malikin, ita ce tazo cikin al-Adabul Mufrad. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'i 'alal armalati wal miskini lahu sadaqa, wancan riwaya kenan wanda ba ta cikin al-Adabul Mufrad. Wanda ke saurin ya taimaka wa mace mai takaba da wanda ke da yake saurin ya taimaki talaka, lahu sadaka, abinda duk yake yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaka ce gare shi. Duk abinda mutun yayi na taimakon talaka, na tallafi gare shi, da abinda mutun ya aikata na wajen taimakon mace wacce take takaba, sadaka ne gare shi. A akasarin riwayoyi da suka zo daga al-Imam Malik akwai shakka cikin hadisin, amma hadisin da yazo cikin al-Adabul Mufrad din nan babu shakka. Akwai shakka wato abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. To nan a riwayar da tazo daga al-Imam Malik mafi yawa sai aka ce aw al-qa'imi al-layli as-sa'imi an-nahar, ko kuma wato kenan ladan mutumin da ke taimakon mace da take takaba da ladan wanda ke taimakon talaka yana kamar ladan mujahidi al-mujahid. Sai ya ce au ko kuma yana kamar ladan mutumin da yake tsayuwan dare kuma yake azumin yini. Akwai riwayar na cikin sunan Ibn Maja, hadisin Abdullah ibn Maslama al-Qanabi, shi ma yana cikin wadanda suka ruwaito hadisin daga al-Imam Malik. Lafazinsa ya ce ahsabuhu qala, ina tammanin al-Imam Malik ya ce ina tammani al-qa'imi la yafturu wa kas-sa'imi la yuftir, ina tammani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar wanda ke tsayuwan dare, la yafturu, wanda baya kosawa a kowane dare, zai tashi ya qiyamul layl kuma bai gajiya, bai kosawa, abin bai gimsarsa don haka bai dainawa. Sannan was-sa'imi la yuftir, yana kamar ladan mutumin da ke azumi wanda baya ajiyewa, yana azumin nafila bai ajiyewa, babu fashi, ladan wanda ya taimaka ma talaka sau guda. Allah ka samu iya. Al-Imam Nawawi yace al-muradu bis-sa'i al-kasib lahum, abinda ake nufi da as-sa'i shine wanda ke samar musu taimako, al-amilu lima'unatihima, wanda ke aiki saboda yaga cewa yayi dawaniya gare su. Yace wal armala man la zauja laha, da larabci idan aka ce al armala matar da bata da miji, sawa'un kana tazawwajat am la, ta taba aure ko bata taba aure ba, da larabci al armala ake ce mata. Waqila hiya allati faraqat zawjaha, Ibn Qutayba yace summiyat armala lima yahsulu laha min al irmali, abinda yasa aka kira ta al-armala saboda bukatar da ke tare da ita, da larabci al-irmal huwa al-faqr, al-irmal huwa al-faqr, talauci na tare da ita wannan mata. Kuma ka lura da gidan mutumin da aka ce ya rasu, ka lura da iyalansa, zaka gani matansa da ka gani ka san suna cikin damuwa, saboda da akwai wanda ke kulawa da abinda za a ci, ɗawainiyar yara, jinya da sauransu yanzu babu shi. Saboda haka suna cikin damuwa, zahabu zadi bi faqdi zawji, sun rasa ainihin tallafin da ke tare da su, saboda wanda ke tallafa musu shine mijin kuma ya rasu. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu. Wannan yana daga ainihin abin da ake kira sunnar Annabi ta alƙauliyya da kuma alfi'liyya. Akwai sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo da daraja mafi ɗaukaka, kulawa da matan da ke cikin takaba da kulawa da talakawa, yana daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen maganarsa da kuma aikinsa. Kaga nan hadisi ne da yake tabbatar mana sunnar manzon Allah ne ta wajen maganarsa, saboda manzon Allah ya kwadaitar da mu game da aikin ta lafazinsa. Ga ladan wanda ke taimakon mace da take cikin takaba, kaga ya taho ta maganarsa. To haka ma ta aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta aiki a aikace, inda zaka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka tarar da cewa abin nan da ya faɗa ya dace da halinsa. Wanda ke taimakon mace mai takaba da talaka, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga ladansa. To haka rayuwar manzon Allah take. Akwai hadisin Abdullah ibn Abi Aufa yace kana Rasulullah yuksiru zikira, yana ba mu labarin yanda halin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Wannan sahabi Abdullah ibn Abi Aufa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuksiru zikira, mutun ne mai yawan zikirin Allah. Wa yuqillu lagwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta magana, wato baya magana, baya surutu. Surutu baya cikin sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Maganarsa kadanci, in yayi ta to zaka taras kuma ta dace a yi ta, da ya gama kuma shikenan. Ba a hira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yutilu salata, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita sallah idan zai sallarsa shi kadai. Wannan yana gaya mana yanda sallar Annabi take ne shi kadai. Wa yuksiru al-khutba, manzon Allah yana takaita hudubarsa. Kamar misali, in zaka dauki sallar Juma'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi dadewa a sallan ma fiye da hudubarsa, dan hudubar manzon Allah kadanci, saboda idan yayi maganar yana so a rike maganar sai yayi ta kadan yanda kowa zai iya haddacewa. Abdullah ibn Abi Aufa yace wala ya'nafu an yamshi, Annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsanar yayi tafiya ma al-armalat wal miskin, da mace mai takaba da kuma talaka. Idan mace mai takaba ta zo majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya Rasulullah ina son ganin ka, manzon Allah zai bar duk abin da yake tashi ya bita. Fa yaqdi lahu hajatahu, haka in talaka ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ina da bukatar ganin ka, manzon Allah zai dakatar da duk abin da yake sai ya biya mar bukatar shi. Kaga ya dace da halinsa. Wannan labarin Abdullah ibn Abi Aufa yana gaya mana yanda halin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Baya tsanar a ce gashi ga talaka suna tafiya. Talaka yace ya Rasulullah zo mu je gida, kaga wata damuwa dake tare da ni, manzo Allah zai bi shi har zuwa gidan. Sai ya gani, yasa yace la ya'nafu, baya tsanar a ganshi yana tafiya da talaka a gefansa. Baya tsanar a ganshi yana tafiya da mace da take cikin takaba, saboda me? Tana da wata damuwa wanda yake tare da ita. Hadisin yana sahihu Sunan Nasa'i, hadisi na 1414. Akwai riwaya ta al-Imam ad-Darimi, yana kuma al-Jami'u at-Tirmidhi, wanda Abdullah ibn Abi Aufa ya kara da lafazin wal abdi, haka ma bawa idan ya buƙaci ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah zai bar duk abin da yake sai ya ganshi. Ba da qaulihi wal miskin, yace ma'al armalati wal miskini wal abdi, manzo Allah baya tsanar a ce yayi tafiya saboda biyan bukatar mace da ke cikin takaba ko kuwa talaka ko kuma bawa. Hadisin yana Sunan Nasa'i da kuma al mustadrakul Imam al Hakim, riwayar Abu Sa'id al Khudri, shi ma yana bayanin halin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru zikra, manzon Allah ya kasance yana yawaita zikiri. Wa yaqillu lagwa, yana karanta surutu wa yutilu salata yakan dade a sallah wa yuqassiru al-khutba manzo Allah yana takaita hudubarsa kaga kamar yanda Abdullah ibn Abi Awfa ya fada haka shi ma Abu Sa'id al-Khudri yake bayyana mana halin annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya bambanta yace wala yastankifu an yamshi ma'al abdi wal armala kamar yanda Abdullah ibn Abi Awfa yace wala ya'nafu an yamshi ma'al armalati wal miskin wal abdi wato manzo Allah baya kyamar a ganshi yana tafiya da bawa baya kyamar a ganshi yana tafiya da mace wadda take cikin takaba hatta yafruga lahum min hajatihim har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya musu dukkan bukatun su wannan riwayar tana sahihul jami'i sagir hadisi na 2005 akwai har yanzu labarin Abu Umama al-Bahili yana al-mu'jamul kabir na al-imamu tabrani wanda Abu Galib ya bada labari ya ce qultu li abi umama na tambayi Abu Umama al-Bahili shi ma sahabi ne hadisna hadisan sami'tahu min rasulillah ka ba mu labarin wani hadisi da kaji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ya ce kana hadithu rasulillahi al-qur'an ai ba sai na karantar da kai wani hadisi ba zancen manzon Allah gaba ɗaya alqur'ani ne wato inda zaka dauki alqur'ani kai aiki da shi to bai wuce wannan ne maganar manzon Allah ba saboda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa yana kasancewa bayani ne game da alqur'ani kaga yayi kamar maganar Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta ce halin annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ne ta hutar da kai karka nemi sanin ga irin halin manzon Allah yaya halin annabi yake tace alqur'ani shikenan duk inda ka karanta alqur'ani yace ayi kaza annabi yana yi a bar kaza annabi ya bari don haka halin manzon Allah alqur'ani shi kuma wannan yana tambayan Abu Umama Abu Galib ka bani labari game da maganar manzon Allah yace ah maganar manzon Allah alqur'ani ne kaga halin manzon Allah alqur'ani ne maganar sama alqur'ani ne kana son ka san maganar manzon Allah to karanta alqur'ani saboda maganar manzon Allah fassara ce game da alqur'ani sai yace sai dai daga halayensa yuksiru zikra annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita zikiri kaga shi ma ya faɗa kamar yanda Abdullah ibn Abi Awfa Abu Musa da kuma Abu Sa'id al-Khudri shi ma haka ya faɗa manzon Allah yana yawaita zikiri mai ake nufi da yana yawaita zikiri manzon Allah a rayuwarsa ba shi da lokacin da lebensa baya motsi da zikirin Allah sai dai idan magana zai sai dai idan mai magana zai don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni da yawaita zikirin Allah la yazalu lisanuka ratuban min zikrillah kada ka bari harshen ka ya bushe idan baka zikiri wato harshen sai ya bushe ya zama ko da yaushe harshen ka yana jike domin idan kana magana harshen ka yana jika ne ya wuna sauka akan harshen ka shine yasa yace la yazalu lisanuka ratuban kar ka kyale harshen ka ya zama ko da yaushe yana jike da zikirin Allah ka ringa maimaita zikirin Allah don haka yasa zikirin Allah ba shi da adadi wannan ya shafi al-azkarul mutlaqa wadanda ba su samu kaidi ba ba a bayyana adadin su ko lokacin su ba wa yuqassiru al-khutba annabi sallallahu alaihi wasallam yana takaita khutba wa yutilu salata yana tsawaita sallah wala ya'nafu wala yastakbir wala ya'nafu wala yastakbir Abdullah ibn Abi Awfa yace wala ya'nafu an yamshi ma'al armala Abu Sa'id al-Khudri yace wala yastankifu an yamshi ma'al abdi wal armala Abu Umama al-Bahili yace wala ya'nafu wala yastakbir an yazhaba ma'al miskin wal da'if Abu Umama al-Bahili yace manzon Allah baya kyama baya girman kai a ganshi yana tafiya da talaka a ganshi yana tafiya da mutum mai rauni hatta ya furuga min hajati har sai ya biya masa bukatarsa don haka yasa hidima ga bayin Allah yake da lada mai yawan gaske yana da lada mai yawa akwai bayanin Al-Hasan al-Basri da yake cewa amma ta'lam anna mashyaka fi hajati akhika al-muslim ashe baka sani ba ka dan yi tafiya saboda biyan bukatar dan uwanka musulmi khairul laka min hajjatin ba'da hajja yafi maka alhairi akan ka je aikin haji ka sake komawa ka yi tafiya kawai ka biya bukatar dan uwa musulmi guda daya ladansa yafi ka je haji kuma ka maimaita yana littafin istina'ul ma'ruf na abubakar ibn abi dunya wani karamin littafi hadisi na 161 fa kuma haka ne saboda mun taba karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullahi ibn umar ya bada labari abdullahi ibn umar ya bada labari anna rajulan jaa ila rasulillah wani mutun yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ya rasulullah ayyun nasi ahabbu ila allah waye cikin mutane allah yake so wa ayyul a'mali ahabbu ila allah daga cikin ayyuka wani aiki ne allah yake so فقال سيتي احب الناس الى الله انفعهم للناس وند الله يفي سو cikin mutane shine wanda yafi amfanar mutane kaga ya dace da abin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan a farko waye Allah yafi so wanda yafi amfanar mutane yakshifu anhu kurba ya yaya damuwar dan adam aw yaqbi anhu daynan ya biya masa bashi yatrud anhu ju'an ya kore masa wata yunwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala in amshi ma'a akhi li fi hajatin da dai zan dan taka in biya bukatar dan uwa ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid yafi mun a ce nayi itikafi a wannan masallacin wato masallacin Madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shaharan tsawon wata guda manzon Allah ya ce wani dan uwa yazo yana da bukata in raka shi ya samu biyan bukata na fi son wannan akan in zauna a masallacin Madina in yi itikafi na wata guda ka biya bukatar mutum sau daya don haka yasa malamai ke cewa ciyar da talakawa yafi umura lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka kula da marayu a kula da talakawa ladansa yafi ibada da zaka ce kai saboda waccan ribar ta kai kadai ne wannan ko riba ce ta al'umma gaba ɗaya Allah ya samu gane wannan shine halin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-imam al-hakim al-littafi al-mustadrak ya kawo waɗannan hadisai waɗanda suke siffanta mana halin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 457 sai ya ce وقد قدمت هذه الأحاديث الصحيحة في دلائل النبوة من أخلاق سيدنا من أخلاق سيدنا المصطفى لقول الله عز وجل في سورة الدخان الإمام الحاكم يتي أبن ديسا نكاو حديثنا وتودنا لاباري لابارن عبد الله بن أبي أوفى لابارن أبو سعيد الخدري labarin Abu Umamah al-Bahili hadisin Abdullah ibn Umar wadanda suke siffanta halin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da yasa na kawo su saboda in yi bayanin halayen shugabanmu Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya dace da abin da Allah ya faɗa a wurare da yawa cikin Al-Qur'ani kamar aya ta 32 ta suratul Dukhan ولقد اخترناهم على علم على العالمين الامام الحاكم يا كفى حجه ده wannan aya cewa Allah ya zabi annabawa ne akan wani ilimi wanda shi kada ya sani saboda haka annabawa mutane ne wadanda suke da wata halitta ta daban al-imam al-hakim ya kafa hujja da wannan akan annabawa duk da ke magana ta zo ne akan labarin banu isra'il ولقد اخترناهم على علم من زابه su ne akan wani ilimi saboda haka yasa halin annabin Allah ba a hada shi da halin mabiyinsa hali na annabin Allah ba a hada shi da halin mabiyinsa maganar annabi ba ta saba ma aikin sa Allah ya zabi annabawa ne ala ilmin alal alamin a sama da talikai da kuma suratul an'am aya ta 124 inda Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ya fi kowa sanin inda yake aje manzanci wato manzanci akwai mahallin sa ba kowa ake iya dora mar manzanci ya dauka ba Allah ya san mahallin da manzanci ya dace da suratul qalam inda Allah ke bawa annabi sallallahu alaihi wasallam shaida wa innaka la ala khuluqin adhim bayanin malamai game da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam zaka taras abinda manzon Allah ya fada duk abin da yace ku yi zaka samu yafi kowa yi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan taimakawa mata masu takaba da talaka to baka samu mai yi kamar sa baka samu shine abinda malaman hadisi suke fada kamar Ibn Hajar Al-Asqalani a Fathul Bari mujallad 10 shafin 490 yace wa fil hadisi aidan sabruhu alal mashaqqa fi nafsihi li maslahatil muslimin wanda yana karantar maka shi manzon Allah yakan jure wahala dan kawai musulmai su amfana zai jure shi ya wahala amma jama'a su amfana ijabatuhu man sa'alahu hajatan duk wanda ya roki manzon Allah wata bukata manzon Allah zai amsa masa zai amsa masa wannan bukatar tashi wa buruzuhu lin nasi wa qurbuhu minhu manzon Allah shugaba ne amma bai kuya ba yana fitowa cikin jama'a ba ma fitowa ba yana kusantar su ana taro talaka zai zo ya ce ya rasulullah ina son ganin ka sai ya bar taron ya je gurin talakan ya biya mar bukata kaga shugaba ne da bai buya ba ya fito cikin jama'a kuma ya kusance su ba wai fitowan kawai ba ya ma zo kusa da su li yasila ilaihi zawul huquqi ila huquqihim saboda masu hakoki akwai masu hakokin da ba za su iya cimma hakokin su ba sai sun zo kusa da shugaba idan shugaban yana nesa isa gare shi abu ne mai wuya saboda haka manzon Allah ya zama mai sauki ne ga kowa hatta mutanen da suka fi wahala a rayuwa su ne kamar mata da ke cikin takaba talaka bawa mai rauni gajiyayye yana iya samun kusantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan Ibn Hajar ya ce akwai wata hikima anan idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance yana kusantar mutane na ƙasa talakawa gashi yana shugabantar duniya amma kuma yana kusantar talakawa to wata hikima ce yastarshidun nasu bi aqwalihi wa af'alihi wa ahkamihi jama'a za su ji maganarsa kai tsaye ba wai sai an bada labari ba wani ya taho Madina misali sai bayan kwana bakwai kafin ya iya hangen manzon Allah akan minbari to kaga gashi ga manzo ya kasa isa gare shi ba halin annabi bane la sai ya zama gashi ga ka kama ji maganar da kunnuwarka idan ma kana bukatar ganin sa ne za ku kebe tare abinda waɗannan sahabbai suke karantar da mu kenan bukata ma in kana da ita wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zai kebe da kai idan bukatar ta gida ce zai bi ka wannan shine abinda Anas bin Malik ya bada labari yace in kanatil amatu min ima'i ahlil madina baiwa za ta zo wajen manzon Allah tana da damuwa a wani gida an takura mata ko an cutar da ita in ta zo ba za ta yi magana da manzon Allah ba a majalisinsa latta akhudhu bi yadi rasulillah tana zuwa baiwan za ta kama halin annabi manzon Allah sai ya tashi bi ta bata ma ce komai ba sai an je inda za a je sai an isa wannan gida fannan taliqu bihi hatta fatan taliqu bihi haythu sha'at za ta tafi da manzon Allah sai ta zo gidan sai ta ce to ga damuwa ta ya rasulullah tana yiwuwa inda ta bude baki a majalisin annabi za a ce baiwa kai wannan akwai mara kunya ko mai gidanta na gurin in ya daka mata tsawa dole ta bari saboda ka kama hannun manzon Allah in tayi manzon Allah sai bita ya san mai rauni ce ana iya danna hakkinta don haka maganarta ba zai wadatar ba gwanda ya je ya gani da idanunsa wannan yana cikin sahihul bukhari kitabul adab babul kibri babi da ke magana akan matsala ta girman kai wanda babu shi tare da halayen manzon Allah hadisi na 5723 ibnu hajar yace wal maqsud min al akhdh bil yad lazim huwa huwa al rifq wal imtiyaz cewa baiwa za ta zo ta kama hannun manzo ta tafi saboda tana da damuwa damuwar tana son annabi ya gani da idonsa ba wai ya ji bayani da bakinta ba la ya gani da idanunsa ba ya ji bayanin ta da kunnuwansa ba wa qad ishtamala ala anwa'i min al mubalagha fi tawabu Ibn Hajar ya ce saboda haka idan ana maganar makura ta wajen rashin girman kai sai a yi misali da annabi Muhammad makura ta wajen rashin girman kai babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu iya koyi da shi Abdullah ibn Bashir ya bada wani labari wannan yana daga cikin misali da manzo ya bar mana misali a aikace Abdullah ibn Bashir ya ce kutila abi kutila abi aqraba yawma uhud an kashe mahaifi da ranar yakin Uhudu. To sunan mahaifin nashi Aqraba Kunama, wanda mutanen jahiliya suna da irin wannan sunaye, asa suna maciji kura Kunama. An kashe babansa a ranar yakin Uhudu. Fa ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abiki, sai nazo ga manzon Allah ina kuka, Abdullahi bin Bashir. Fa kala, sai ce masmuka, mai sunanka? Sunansa da na baban nasa duka Aqraba, babansa Kunama, shi ma Kunama. Mai sunanka yaro? Yace Aqraba Kunama. Kala, sai manzon Allah yace anta Bashiru, a sunanka Bashiru dai. Shikenan sunansa ya tsaya Bashiru. Saboda haka yasa ake kiransa Abdullahi bin Bashir. Ana ce mai Abdullahi bin Bashir saboda mahaifin nasa shi ma ba a kiransa da wannan suna, tunda manzon Allah ya canza masa. Yana kuka ne ga manzon Allah cewa an kashe mahaifinsa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ama tarba an akuna abaka? Shin baka yarda ba ya zama ni ne babanka daga yau? Baka yarda ba? Wa Aisha ummuka, baka yarda a ce Aisha ita ce mamanka ba daga yau? Ya ce fasakata. Sai manzon Allah ya shiru, kuntu ni ko? Sai na ce ya Rasulullah, bala bi abi anta wa ummi, na yarda ina ba da fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka, na yarda a ce kai ne babana, Aisha ita ce mamana. Labarin yana silsilatu sahiha, hadisi na 3249. Gafa kawo damuwa aka yi ga annabi, yaro ne ya zo da damuwa ga annabi, yana kuka saboda babansa ya rasu. Take manzon Allah ya karbe shi, take annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi. Wannan shi yake nuna mana ya maganarsa da aikinsa sun dace da ayoyin Alkur'ani. Maganar manzon Allah ba ta saba ma aikinsa, aikinsa da maganarsa ba su saba ma nassin Alkur'ani. Inda Allah madaukaki yake kushe ma mutumin da baya haka, falak tahamal aqaba, al-aqaba ita ce hanyar da take tsakanin duwatsu, matsatsin dutse. Ga wanda ke Makka ya san hanyoyin da suke cikin duwatsu na Makka, suna da wahalan bi musamman a zamanin da. Falak tahamal aqaba, wato rayuwa tana zama kamar kashi biyu. Akwai rayuwar da take da wahalan bi, akwai umarnin Allah da ke da wahalan bi. Shi yasa Allah ya misali da matsatsin dutse, yasa ya ce wa ma adraka mal aqaba, sai ya ce fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masgaba yatiman za maqraba aw miskina za matarba. Wannan umarni ne na Allah da yake magana. Wanda ke da hali mara kyau ba zai iya bin wannan hanya ba, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Ba zai iya bin wannan hanyar ba, domin hanya ce mai matsi kuma a tsakanin duwatsu, ba zai iya bi ba. Shi yasa Allah ya tambaya menene wannan hanya mai matsi, yace fakku raqaba, ka dauki dukiya ka yanta bawa da dukiyarka, wannan hanya tana da wahala. Aw it'amun fi yawmin zi masgaba, ka ciyar da talakawa ranar da ake fama da yunwa, jama'a na wahala, ka dafa abinci ka raba musu, ka dafa abinci ka raba musu. Akwai waɗanda naga suna wani hali mai kyau, idan mutum ya dan samu kuɗi sai ya je kamar hotel ya sai abinci mai yawa, irin take away din nan, sai ya tafi masallaci inda talakawa ke tare din nan, sai ya zauna yana raba musu daddade, zai tafi shi. Wallahi ba karamin lada bane. Wanda a mafi dacewa ma shine a samu ranar da zaka ware kawai don ciyar da talakawan unguwanku. Wannan yana daga siffar rayuwa ta mutanen farko, sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Haka kawai ka dafa abinci don talakawa su ci, ladan da kake samu wajen Allah, Allah ɗaya ya san yawan shi. Domin akwai wanda in ba dan ka ciyar da shi ba, da bai ci abinci ba a rana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yatiman za maqraba aw miskinan za mataraba, sai ya ce duk da haka summa kana minal lazina amanu, daga cikin waɗanda suka yi imani ana samu tawasau bis sabri wa tawasau bil marhama, masu wa juna wasiyar ayi hakuri, masu wa juna wasiyar ayi jin kai ga talakawa, a taimaka wa mata da ke cikin takaba, a taimaka ma bayin Allah. Sai Allah madaukake ce ulaika ashabul maimana, waɗannan su ne mutanen kwarai, Allah ka samu cikin su. 74 babu fadli man ya'ulu yatiman lahu, babin da ke karantar da mu falalan wanda ya ciyar da marayansa marayansa. Wato yana da kyau mu sani marayu kashi biyu ne. Marayu kashi biyu ne, amma ya fara gabatar da magana akan ciyar da talaka kowane iri. Yana da falala wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ya kafa hujja da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda. To sannan sai ya sauko ƙasa ya ce falalan wanda ya ciyar da marayansa. Kaga ya fara kasa marayu kenan, martaba martaba, wani marayan darajar sa tafi wani maraya, wani marayan darajar sa tafi wani maraya. Dan umuman idan dai mutum ya taimaka wa maraya yana samun lada wajen Allah. To amma wannan babin yana magana ne akan ciyar da marayanka. Marayanka akwai hadisin da yazo a sahihu Muslim, kitabu zuhdi wa raqa'id, babu ihsan ila al-armalat wal miskin, hadisin 2983, hadisin Abu Hurairah. Har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafilul yatimi lahu aw li ghairihi, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi. Wannan dalili yasa malamai suka ce ashe maraya iri biyu ne, akwai marayanka akwai marayan wani. Ciyar da marayanka da ciyar da marayan wani ladan su ba ɗaya bane. Amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana wa huwa ka hataini fil janna, ana wa huwa ka hataini fil janna. Hadisin yana tafi a gaba insha Allah ta'ala. Dalilin haka al-Imam an-Nawawi yace fallazi lahu, maraya da ake cewa marayanka, marayanka an yakuna lahu, an yakuna qariban lahu, shine kasance marayar wani yana kusa da kai, kamar ka jaddihi, kamar kai kakan wannan yaron ne, wa ummihi, ko ko ya zama mahaifiyarsa ce ta rike shi, wa jaddatihi, da kuma ko kakarsa mace ta rike yaro, wa akhihi, ko kuma wansa babban wa ya rike yaro karami tunda babansa ya rasu, wa uqtihi, ko kuma yassa ya zama babbace sai ta rike kaninta bayan mutuwar mahaifinsu. Yace wa ammihi, da baffansa idan baffan yaro ya rike yaron, da wa khalihi, da kawunsa, wa ammatihi, ko kuwa babarsa kamar yar baban shi ko kanwar baban shi, wa khalatihi, da kuma innassa kamar kanwar mahaifiyarsa ko yar mahaifiyarsa, wa ghairihim min aqaribihi. Kaga waɗannan duka dangin marayan ne, dangin marayan ne. Idan mahaifiya ta rike yaro bayan rasuwar baban shi, to ita ma tana rikon maraya, kuma marayan nata. Idan wa ya rike kaninsa a bayan rasuwar mahaifinsu, ko ya ta rike kaninta ko kanwa a bayan rasuwar mahaifinsu, ko kuma baffa ko kawu da inna, da kuma baba ya zama duk sun rike wani yaro, waɗannan ana cewa sun rike marayansu. Wannan duk wanda ya rike irin wannan maraya sai a ce ya rike marayansa. Domin idan misali ya zama ka rike dan kawunka ko dan baffanka ko dan uwanka ko dan kaninka, ai marayanka ne, dan uwanka ne, saboda haka ka rike marayanka ne, nan ma dai akwai ladan. Sai ya ce wallazi li ghairihi, amma marayan wani fa, marayan wani an yakuna ajnabiyan, ya zama na nesa, kamar yanda Abdullah ibn Bashir yazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe babansa a yakin Uhud, yake kuka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi ya rike. Kaga bashi da dangantakan jini da manzon Allah, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi. Saboda haka marayun kashi biyu ne, maraya da ya fi lada shine marayan da ke da dangantaka da kai, marayar da ya zama akwai dangantaka tsakaninku, rikon wannan maraya ya fi lada. Saboda in ka rike shi ka karfafa ma zumunci, ka karfafa ma zumunci a dalilin rikon wannan yaro, Allah kadai ya san abin da zai biyo baya. Saboda haka yasa a musulunci rikon wannan yaro ya fi lada. Shi yasa a hadisin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gabatar da maraya wanda ke dangantaka da kai kafin magana akan maraya na nesa. Kafilul yatimi lahu, sannan yace auli ghairihi, auli ghairihi. Al-Imam an-Nawawi yace wa ma'ana qaulihi bi an yakuna jaddan aw amman aw akhan aw nahwu dhalika min al-aqari. Abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai rikon marayansa saboda dan uwansa ne na jini, ya zama dan uwansa ne na jini, aw yakunu abul maulud kan mata fatakumu ummuhu maqam. Al-Imam an-Nawawi yace ya kasance baban yaro ya rasu, mahaifin yaro ya rasu sai mahaifiya ta rike shi mahaifiyan ta ci gaba da rikon wannan yaro sai al-imamu dawo ya ce au matat ummuhu ko mahaifiyarsa ta rasu mahaifiyar yaro ta rasu fa qama abuhu fi tarbiya maqamaha tarbiyan da uwa ke ba ma da sai mahaifin ya ci gaba da ba ma wannan yaro kaga a bayanin al-imamu nawawi babu bambanci tsakanin wanda ya rasa mahaifi da wanda ya rasa mahaifiya dukkan su marayu ne me dalili saboda hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware ba babu hadisi guda da manzon Allah ya ce sai uba ya rasu kafin nan ake kiran yaro maraya la babu kafilul yatimi lahu aw li ghairihi abinda manzon Allah ya faɗa kenan duk wanda ya rike maraya marayarsa ko na wani yana samun lada sai dai malamai na cewa rikon yaro da babansa ya rasu ya fi lada akan rikon yaro da mamansa ta rasu shi uba dan ya rike wannan yaro ya bashi tarbiyan uwa bashi da lada kamar a ce mahaifi ne ya rasu uwa ta ci gaba da kulawa da wannan yaro saboda mas'uliya na uba ya fi yawa akan ainihin hakokin uwa da ke na kan yaron ta game da tarbiya kalma ta al-yatim ita ce al-imamu nawawi ya yi la'akari da ita wanda galibin malamai suna la'akari da ma'anar wannan kalma abinda ake nufi da kalma ta al-yatim a lugha bil ijma ma'anahu al-fardu abinda ke kadaita shi ake nufi da al-yatimu yuqalu yatima idan farada akan ce wane ya zama maraya saboda me idan farada idan ya kadaita ya zama ya keɓe wuri ya keɓanta shi kadai to don haka maranci shine keɓanta yaro ya keɓanta ba shi da mahaifi ko ba shi da mahaifiya nan maraya ne amma dai a fahimtar malamai ana la'akari da maraya ne ga wanda ya rasa mahaifinsa ba mahaifiya kawai ba sai dai al-imamu nawawi yana cewa wannan ladan bai tsaya ga wanda ya rasa mahaifi kadai ba wanda ya rasa mahaifiya idan mahaifin ya ci gaba da bayar yaron tarbiyyar mahaifiyan shi ma yana samun ladan rikon maraya Allah ya samu gane rikon maraya na kusa ya fi lada me yasa rikon maraya na kusa ya fi lada misali kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin al-imam muslim riwayar abu huraira kafilul yatimi lahu aw li ghairihi wannan hujja ce an fara da lahu kafin nan li ghairihi saboda kai rikon maraya da ke da dangantaka da kai ya fi lada akan rikon marayan da yake nesa da kai hujja mafi ƙarfi ita ce ayar da muka karanta suratul balad falaqta hamal aqaba وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة سي الله مدوكي يتي يتيما ذا مقربة مرايا دكي دا كسنتي غريكا إن جاء الله سبحانه وتعالى كاغا أشي مرايا واندكي كسنتي دكي ركوان سياف لادا يافو وحلا أكان مرايا ننسا دوهكا ماذا بيسكي تيوا وانم مرايا idan an rike shi an fi samun lada wannan yasa al-imam al-bukhari ya fara gabatar da wannan babi din yace fadlu man yaqulu yatiman lahu falalan wanda ya rike marayansa me yake nufi da marayansa marayan da ya zama akwai dangantakan jini tsakanin ku akwai falala in ka duba litafai kamar misali al-mughni na ibnu qudama wa yustahabbu sadaqa ala dhil qaraba ba ma rikon maraya ba dan uwanka na jini sadaka in ka bashi ya fi lada akan wani wanda ba dan uwanka bane ka ba ma dan uwanka na jini sadaka ladanka ya fi yawa akan a ce ka ba mu wani na nesa sadaka sai kawo hadisi na gaba haddasana abul yaman yace abul yaman ya karantar da mu wannan hadisi qala akhbarana shu'aib ibn abi hamza ani az-zuhri shine al-imam muhammad bin muslim ibn shihab qala haddathani abdullah bin abi bakr عبد الله بن ابي بكر يكرنت دني ان عروه بن الزبير اخبره عروه بن الزبير يباشي لاباري ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ماتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت تجي جاءني امراه معها ابنتان لها وتمشي تازو غريني تنا تاره د ايان تماتا غدا بيو ابنتان تنا تاره د ايان تماتا غدا بيو wannan hadisin mun karanta shi a baya hadisi na 89 a littafin al-adab al-mufrad mun yi bayanin riwayoyinsa wato wata mata ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan mata tana da ƴaƴanta guda biyu kuma duka mata ne. Fa sa'alatni ta roke ni abinci, falam tajid indi illa tamra wahida, bata samu kome guri na ba sai dabino guda daya. Fa a'taituha, sai na bata wannan dabino. Fa qasamatha baina ibnataiha, sai ta raba dabinon nan kwaya daya a tsakanin yaranta nan guda biyu. Sun makamat, sannan sai ta miƙe. Fa kharaja, sai ta fita. Shi yasa malamai suke cewa riƙon maraya mafi kamala shine ka fifita shi a kanka. Riƙon maraya mafi kamala shine ka fifita marayar a kanka, ya zama ya fi jin daɗi a kanka, ya fi ka jin daɗi rayuwarsa. Domin abin da ya faru da ita wannan mata kenan. Ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, Aisha ta bata dabino kwaya ɗaya, sai ta raba dabinon gida biyu, ta ba wannan, ta ba wannan. Ita ta ci? Ba ta ci ba. Ka fifita marayan a kanka shine kafala mafi daraja, amma ba sharadi ba ne. Lokacin da ta fita, fadakhala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida. Fa haddastuhu, na bashi labari. Fa qala, sai ya ce, man yali min hazihi albanati shay'an, duk wanda ya jibinci wani abu na kulawa game da waɗannan yara matan. Fa ahsana ilayhinna, ya kyautata musu. Kunna lahu sitran min an-nar, za su kasance sutura gare shi game da shiga wuta. Hadisin yana صحيح البخاري كتاب الزكاة باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة ينا صحيح مسلم كتاب البر والصلة من كرنت وانا حديثين أبايا كاغا تاريكي اي انتني فتاريكي دم مرايون تني ايكو مرايون تني اي انتني دو ابن عائشة تي جاءتني امرأة معها ابنتان لها وتم تتاشقو جدانا تنا تارد يارن تماتا قدابيو يارن تا riƙon yaranta. A dalilin riƙon yaranta ta samu suturan wuta. Ashe riƙon yara ya zama ga ita mace ta riƙe ƴaƴanta ta kula da su, za ta samu lada a wajen Allah subhanahu wataala. Sannan al-Imam al-Bukhari sai ya kawo maraya kashi na biyu, babi na 75, fadli man ya'ulu yatima min abawayhi, falalan wanda ya kula da maraya ta gefen iyayensa biyu. Ya kula da maraya ta gefen iyayensa biyu, me yake nufi? Marayan da ba uwa ba uba, ya rasa uwa ya rasa uba. Haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Sufyan bin Uyayna an Safwan bin Sulaym qala haddathatni Unaysa, Unaysa tabana labari an Ummi Sa'id bint Murra al-Fihri an abiha. Ummu Sa'id ta ruwaito hadisin daga mahaifinta, sunansa Murra bin Amr bin Habibin al-Fihri, an annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ana wa kafilul yatimi fil janna, dani da me lura da maraya, dani da me kulawa da maraya a gidan aljanna, ka hataini kamar waɗannan ne. Wannan riwayar ta zo a silsilatu sahiha, hadisi na 800, riwayar Murra bin Amr bin Habib al-Fihri. Wa ashara Malikun, akwai asali hadisin da al-Imam Malik ya ruwaito, shine wanda muka yi magana a baya, hadisin Abu Huraira, yana sahihu Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa ka hataini fil janna, ana wa huwa ka hataini fil janna. Al-Imam Malik ya ruwaito hadisin nan. Al-Imam Malik ya yi ishara kamar yadda Abu Huraira ya yi ishara lokacin karantar da hadisin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda ya kula da maraya, marayansa ko marayan waninsa, lahu auli gairihi, wato maraya da ke da dangantaka da shi ko marayan da bai da dangantaka da shi. Ana wa huwa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, dani da shi ka hataini fil janna, kamar haka ne a aljanna. Wa ashara Malik, sai al-Imam Malik ya yi ishara bis sababa, yatsar da ake kira as-sababa wal wusta, da yatsar tsakiya. Al-Imam Malik shi ma ya yi ishara kamar yadda Abu Huraira ya yi ishara, yana misilta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu. To a wannan hadisin fa, ana wa kafilul yatim fil janna ka hataini, da ni da wanda ya kula da maraya a cikin aljanna kamar waɗannan ne. Kaga ba a ce menene ba, ba a nuna ba. Au ka hazihi min hazihi, ko kamar wannan da wannan, tsakanin wannan da wannan. Wato annabi ya ce kamar haka ne, ko kamar tazaran da ke tsakanin yatsa wannan da kuma yatsar tsakiya. Shakka Sufyan fil wusta wallati talil ibham. Shakka Sufyan ya ce Sufyanu Sauri wanda ya ruwaito hadisin, Sufyan bin Uyayna wanda ya ruwaito hadisin, yayi kokwanto fil wusta game da ainihin yatsa ta tsakiya din, wallati talil ibham, da kuma wacce take bin babban yatsa. Shin ana magana akan babban yatsa da wannan yatsan ne, koko ana magana ne akan yatsar tsakiya da kuma yatsar da take bin babban yatsa? Yana shakka game da ɗayan biyun su. Amma al-Imam Malik a riwayarsa wacce take sahihu Muslim ya tabbatar da as-sababa wal wusta, as-sababa wal wusta, yatsa da take bin babban yatsa da kuma yatsar tsakiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni da mai kulawa da maraya a cikin aljanna kamar wannan ne, kamar waɗannan guda biyu, koko ya ce kamar tazaran wannan da wannan, wato tazaran da ke tsakanin wannan yatsa da wannan na tsakiya. To a zamanin da can kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Larabawa suna kiran wannan yatsa manuniya, suna kiranta as-sababa min al-asabi, kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa. Al-Imam al-Qurtubi mai tafsirin al-Jami'u li ahkamil Qur'an, ka duba suratul Baqara, suratul Baqara, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh akhadhna mithaqa bani Isra'il, fasaran wannan aya al-Imam al-Qurtubi yayi bayani akai as-sababatu min al-asabi'i hiya allati tali al-ibham, da larabci as-sababa ita take bin babban yatsa. Wa kanat fil jahiliyya tud'a bis-sababa, a zamanin jahiliya ana kiranta as-sababa. Me yasa ake kiranta as-sababa? Li'annahum kanu yasubbuna biha, domin da wannan suke zagin juna. Saboda haka sai ana kiranta yatsan zagi shine as-sababa. Idan aka ce as-sababa, yatsan da ake zagi da shi, yatsan da ake zagi da ita. Falamma ja al-islam, al-imamu Qurtubi yace lokacin da musulunci yazo, karihu hadal isma, sai ya zama sahabbai sun kyamaci wannan sunan, saboda sunan bai da kyau, yatsan zagi, zagi kuma ai bai da kyau. Saboda haka sai aka canza wannan sunan, fasammauha al-mushira, sai sahabbai suna kiran wannan yatsa al-mushira, yatsar ishara. Sai ya dace da Hausa manuniya, saboda kana nuna abu da ita, ko ya dace da yadda sahabbai suke kira. Yafi a ce as-sababa, li'annahum kanu yushiruna biha ila Allah, saboda me yasa ake kira manuniya? Me yasa ake kiranta yatsar ishara? Saboda ana ishara da ita fi tauhid, ta wajen sallah da ita ake ishara, ana ishara da kadaitar Allah subhanahu wata'ala. Kuma ana kiranta as-sabbaha, saboda me ana zikirin Allah da ita. As-sabbaha ja'a tasmiyatuha bidhalika fi hadith Wa'il bin Hujr wa ghayrihi, kaga ya tabbata kenan bai kamata a kirata as-sababa din ba, bai kamata a kirata as-sababa ba, saboda zamanin jahiliya ne ake kiranta da haka. To amma me yasa gashi kuma yazo cikin hadisi kamar sahihu Muslim, inda ake bayanin al-Imam Malik yayin misalin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da falalan wanda ya riƙon maraya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni da shi a aljanna kamar waɗannan ne. Sai al-Imam Malik yayi ishara bis-sababati wal-wusta, bis-sababa, kaga an kira sunan da ake kiran yatsar a zamanin jahiliya. Don haka yasa al-Imam al-Qurtubi ya ce to amma al-lugha sarat bima kana ta'rifuhu fil jahiliya faghalabat, saboda rinjayar yanda mutane ke kiransa a jahiliya, sai aka waye gari kuma yanda sahabbai suke kiran yatsa ma ya ɓace, maimakon al-mushira, maimakon as-sabbaha. Amma har yanzu a littafin fiqhu da yawa zaka ga basu kiran as-sababa din, wasu malamai suna kiransa as-sabbaha ko al-mushira, yatsa manuniya. A takaice, Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana ce mana tsakaninsa da wanda ke riƙon maraya a aljanna ka hatai ne kamar yatsu biyun nan ne, manuniya da yatsar tsakiya. wannan shine bayanin al-Imam Malik ba kamar yanda yazo cikin Al-Adabul Mufrad ba inda Sufyan bin Uyayna yayi shakka shin wace yatsa ce ta tsakiyar koko babban yatsa ne tsakanin wannan da wannan ko waɗannan biyu ala kulli halin yana nuna darajar mutumin da ya rike maraya yana nuna dai cewa daga shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana kusa da manzon Allah yace ka hazihi min hazihi ko kuwa tazarar dake tsakanin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da masaukin wanda ke rikon maraya kamar tazarar dake tsakanin yatsar manuniya da babban yatsa ko kuwa da yatsar tsakiya ko babban yatsa da yatsar manuniya amma duk da haka malamai suna cewa karka dauka kuma ana kusa sosai saboda manzon Allah yayi irin wannan misali game da tashin kiyama yana cewa tsakanina da tashin kiyama tsakanin zuwa na da tashin kiyama kamar tsakanin yatsun nan ne amma kaga har yanzu kiyamar bata tsaya ba ko to ya kake gani tazarin tsakaninka da gidan manzo karka dauka kuna kusa makwabta ne akwai nisa akwai sahabbai da yawa sun ruwaito wannan hadisi saboda falalansa Abdullah ibn Abbas Abu Huraira Abu Umamah al-Bahili ga hadisin da yazo cikin Al-Adabul Mufrad shine Murra bin Amr bin Habib mahaifin Ummu Sa'id bint Murra al-Fihri shima ya ruwaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha shima yazo da bayani kamar haka yana cikin مسند الإمام أبي يعلى ما أكنه ده كافل اليتيم مكوما غاينين كلمر ده تزو ده باكي منزون الله صلى الله عليه وسلم تون ده النبي صلى الله عليه وسلم يتي أنا وكافل اليتيم دني ده ميكولا وادا مرايا الجنة كمر حكني تو يا كما تنسل ما أكنه ده كلاوا سبو ده تايو بحكن ككيبا ميكولاوا الكفالة da larabci kamar yadda Ibn al-Asir ya faɗa a cikin an-nihaya fi garib al-hadith wal athar a juz'i na hudu shafin 192 al-kafilu huwa al-qa'imu bi amri al-yatim al-kafilu mai kulawa shine wanda ya tsaya ka'in da yana kulawa yana lura da al'amuran maraya al-murabbi lahu idan kana renon maraya to tsayuwarka a kansa har zuwa lokacin da kuka rabu wannan tsayuwar ake nufi ba wai dan ka bashi abinci lokaci daya ya tafi ba ba lokaci daya ba don haka yasa aka ce al-kafilu kafilul yatimi ba a ce wanda ya ba mu maraya sadaka ba ya kamata mu bambanta maraya ya zo gidanka a taimaka min sai ka bashi riga ko wando ko wani abu ka taimaka ladan sadaka na'am amma idan ana maganar kafilul yatim kafilul yatim shine wanda ya rike maraya yana kula da al'amarinsa har zuwa lokacin da suka rabu shine kafala wanda ita ce fassarar Ibn al-Asir kuma ita ce fassarar da al-Imam an-Nawawi yayi a littafin Riyadus Salihin da duk malaman da suke sharhin Riyadus Salihin kamar Dalilul Falihin kamar sharhu Riyadus Salihin na Ibn al-Usaymin karkashin bayanin maraya Ibn al-Usaymin yace kafalatul yatim abinda ake nufi da kulawa da maraya hiyal qiyamu bima yuslihuhu fi dinihi wa dunyahu ya zama ka tsaya da lura da duniyar yaron da lahirarsa duniyar yaron da lahirarsa min at'ami wa sharabi wal maskan abincinsa abin shansa wurin kwanarsa suturarsa to idan kai haka sai a ce ka kula da maraya don haka ba sadaka ga maraya shine kafala bala idan aka ce kulawa da maraya shi ne ka rike marayan har zuwa lokacin da ya wadatu don haka yasa malamai suke ciro abubuwan da ake lura da su game da kulawa da maraya daga cikin suratul duha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wadannan ayoyin guda hudu su suka tabbatar maka abinda ake nufi da kafalatul aitam kulawa da marayu saboda an yi misali da babban maraya shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah maraya ne ya girma a maraya wanda ya bamu misalin maraici ba aibu bane maraici ba aibu bane ga maraya ya samu babban gata kuma ba shi kadai bane manyan mutane a zamanin da sun samu wannan falala mahaifiyar annabi Isa alaihi salam ai mariya ce ko Maryam. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bada misali da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da Allah ya masa. Abubuwan nan da Allah ya masa su ne suka fassara kalmar al-kafala. Kalmar al-kafala, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam yajidka yatiman fa'awa, ashe Allah bai taras da kai kana maraya ba ya baka mafaka? Kaga yatiman, alam yajidka yatiman, alam yajidka munfaridan, alam yajidka munfaridan fa'awaka. Kaga kalmar al-iwa, al-iwa ma'ananta al-maskan alladhi yulja'u ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ashe Allah bai taras da kai makadaici ba sai ya baka mafaka, wato ya baka mafaka kaga ana la'akari da mafaka. Menene mafaka? Wurin kwana. Idan baka bawa maraya wurin kwana har yanzu kafalan ka bata cika ba, saboda wannan shine abu na farko da Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, min tamamin ni'matil iwa, ya kasance an bawa marayar wurin kwana, ya zama an ba wa marayan wurin kwana. Malamai suna cewa ba dole bane ya zama maraya ya samu gata irin na masu gida, irin na yaran gida, amma dai mafi dacewa kenan. Mafi dacewa shine ya zama yaron ya samu kulawa daidai da yaranka, karka bambanta. Amma in ka taimaka ka bashi mafaka din, koda a ce bai kai na yaranka ba, kayi kokari, kayi abin da ake so a yi, domin abin da ake nema shine al'iwa. Amma abinda aka fi so shine ya zama ka kusantar da shi. Don haka yasa Allah madaukake ya ce yatiman za maqraba, maraya da ya zama an kusantar da shi. Ka kusantar da marayan ga jikinka, ya zama ka daidaita shi daidai da ƴaƴanka, ba a son ka bambanta. Amma in ka bambanta ƴaƴanka da shi ba laifi kai ba, ai ka taimaka, ya fi a ce baka rike shi ba din. Wannan shine abu na farko. Na biyu fa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa wajadaka ballan fahada, ya taras da kai a dimuwa, sai Allah madaukaki ya shiryar da kai. Dimuwa shine abin da ya shafi bukata ta tarbiya da ilimi. Allah subhanahu wataala shi yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa, saboda haka yasa manzon Allah duk abin da ake yi na asha a kuruciya bai taba yin su ba. Saboda me? Tarbiyarsa ta Allah ce, tarbiyar manzo ta Allah ce. Wannan dalili yasa malamai suke cewa kafalatul aitami baya cika sai an ba ma yaro maraya ilimi da tarbiya, domin ilimi da tarbiya su suke samar da shiriyar Allah subhanahu wataala. Su suke sa mutum ya san waye Allah, ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan duk yana cikin tafsirin Muhammadu Aminu Shankiti da ake kira Abwaul Bayan. Abwaul Bayan yana fassara suratu Duha mujallal na 8 shafi na 560. Ka ba wa yaro ilimi, yana karkashin wa wajadaka ballan fahada, ka ba wa yaro ilimi, ka ba ma yaro tarbiya, to wannan shi ma yana karkashin kafalatul aitam. Don haka yasa shi kamar ma Ibn Taymiyya yana cewa ba ma yaron tarbiya ba wai ya kamata bane, dole ne duk wanda yake tare da kai ka bashi tarbiyyar addini, dole ne. In baka bashi tarbiyyar addini ba, kamar ka ci amana ne. Yana cewa koda a ce mutane ne za su zo maka aiki a gida, ya bada wannan misali, yace laborori su zo aiki a gida. Idan laborori suka zo aiki a gidanka, sai ya zama lokacin sallah yayi, kai sai ka fita kai sallah ka kyale su, to nan ka ci amanar Allah subhanahu wataala. Ya kamata kai umurdi gare su su je su yi sallah su bar wannan aikin. To bare yaron da ke gidanka, yace duk yaron da ke gabanka, da koda naka ne ko maraya ne, wajibi ne ya zama ka bashi tarbiya, wanda tarbiyan nan abinda ake la'akari da shi shine sanin Allah da kuma biyayya gare shi. Don haka dole ayi umarni ga wannan yaro ya yi sallah. Ashe kenan tarbiya tana daga yanki na kulawa da maraya, karkashin wannan aya yanda malamai suka fassara. Abu na uku shine inda Allah subhanahu wataala ya ce wa wajadaka a'ilan fa agana, Allah subhanahu wataala ya taras da kai matalauci sai ya wadata ka, ya taras da kai matalauci sai ya wadata ka. Wannan shi yake ishara da al-inayatul maliyya, ta sashin kulawa da dukiya. ba wai ka kula da marayan kawai ba, ya kamata shi wannan maraya kafin ku rabu ka tabbata marayan yana iya tsayuwa da kansa, ba wai dan ya balaga sai ka ce to kama hanya ka tafi, ba shi da kuma sana'ar da zai yi la, abinda ake so shine ka bashi kuma abinda zai tsaya da rayuwarsa, abinda zai samu madogaro madafa a rayuwarsa. To idan ka yi haka ka samu cikakkiyar lada na kulawa da maraya. Ibnul Qayyim al-Jawziyya a littafin Madarijus Saliki yana cewa anan wadatar iri biyu ce, akwai wadatar zuciya akwai na zahiri. Wadatar zuciya ilimi yake ba da ita, tarbiya da ilimi su suke ba da wadatar zuciya. Sannan wadata na dukiya shi ne ka samar ma yaron jari wanda zai zama ya samu madafa, ya samu madogaro a kai idan akwai hali. Idan babu hali, gwargwadon abin da ka bayar gwargwadon ladan da za ka samu wajen Allah. Sai a ƙarshe abu na hudu shi ne cewar Allah subhanahu wa ta'ala fa ammal yatima fala taqhar, shi maraya karka wato karka tankwasa shi, karka wahal da shi, karka cutar da shi. Kaga sharadin rukun sa kenan, sharadin rukun marayan gaba daya zaman da za ku yi da shi kar a samu akwai mugunta, akwai cutarwa. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya magana game da ɗaya daga cikin laifuka waɗanda suke da girma, ara'aita alladhi yukazzibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim yadfa'u al-yatim bil-unuf, wanda ke ture maraya ya cutar da shi ya daka masa tsawa, abubuwa na wulakanci duka Allah subhanahu wataala ya hana. To idan kai haka har zuwa lokacin rabuwanku, lokacin rabuwanku shine lokacin da yaro ya balaga, yaro ya isa mai hankali, kuka rabu lafiya, to ka samu ladan kafalatul aitam, ka samu masauki kusa da masaukin manzon Allah a gidan aljanna, shine sharadin sa. Kafalatul aitam yana da wadannan sharuda guda hudu. To misali da a ce Allah subhanahu wataala bai baka dama ba, bai baka damar riƙon maraya da ya zama mahaifinsa ya rasu tun yana ƙarami ba, marayan bai wuce shekararsa 13 ba, sai Allah ya nufe ka ka ɗauki wannan maraya ka riƙe shi shekara biyu sai yaron ya balaga, sai kuka rabu. Malamai suka ce kana da ladan riƙon maraya tun daga haihuwansa har balagan shi, saboda ai ba niyyarka ba ce. Wato yana gwada cewa gwargwadon abin da ka samu gwargwadon ladan da za ka samu, sannan ta niyyarka kana samun lada cikakkiya. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Idan mutum ya zama ba shi da halin da zai samar ma yaro jari, to abinda ya iya yi na taimakon marayan gwargwadon abin da zai samu lada a wajen Allah subhanahu wataala. Amma hadisin Zurara bin Aufa, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine man damma yatiman, wanda ya rungumi maraya baina muslimi na tsakanin musulmai, ila ta'amihi wa sharabihi, abincinsa abin shansa. Kaga Annabi yana fassara mana abinda ake nufi da al-kafala, man damma yatiman baina muslimina ila ta'amihi wa sharabihi, wanda ya rungumi maraya abincinsa yana wurin shi, abin shansa yana wurin shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yastagniya anhu, har dai wannan maraya ya wadatu bai da bukatan tallafin wannan mutumin, yanzu zai iya tsayuwa da kansa. Manzon Allah yace wajabat lahul janna albatta, wannan mutumin aljanna ta wajaba gare shi har abada, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kalma ta albatta tana gwada mawuyaci ne mutumin nan yayi mutuwan kafirci ya rasa shiga aljanna, mawuyaci ne. Shi yasa Annabi ya kawo kalma ta albatta, domin akwai hadisan da manzon Allah yake cewa wajabat lahul janna suna da yawa. Me yasa a wannan hadisin yace albatta? Saboda me? Tunda ka tausaya wa maraya, kai kyakkyawan riko gare shi, to zaka samu garkuwan Allah, shedan ba zai raba ka da imani ba har abada. Don haka wannan aljannan sai ka shige ta. Kaga sharadin al-kafala riqon maraya abincinsa abin shansa, hatta yastagniya anhu, har sai wannan maraya ya wadatu game da shi. To wannan shine yake nuna lokacin rabuwa da shi maraya din. Wannan ita ce siffar riƙon maraya, riƙo na kamala. Amma riƙon maraya ba sai ya samu wannan siffa gaba ɗaya ba, gwargwadon abin da kai kana samun lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure, ba mu kai inda muka ce za mu kai ba, sai wani mako za mu ɗora bi'iznillah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.